mama kine Yesu ya bara kininza Fansami ya nadam Tumara nara tubapa Aherin sananan Aherin sarebi nani Tukam raju wata Yesu ya bada jinsa Pansa ya nada Turanda nakar beshi Alherin sanayin Alherin sa nakarani Jukan raju wata
of my life.